Manunia.
Abinda ake nufi shine dukkan abubuwa da ya kamata a ce mataimakin gwamna ya samu a wannan lokacin da aka tsige shi to yanzu duk za a maida mashi
indai har matakan da aka biya biyo baya ya an da tsari to wannan abu ma ya zama ihu bayan hadi
wasu lauyoyi kenan suka fara fashin bakin bayyana irin abin da ke kunshe cikin hukuncin umarnin maida tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara da suka ce a gaskiya fa sai dai in a biya shi diyya su kuwa sabbin shugabannin majalisun jihohi ga yau ni aske cewa sabon sanan sauyi da sauke a jagorancin musun domin babu maganar amshin shata alabashin kasa sa gane yau ta fujiya
to kaje ana maganar amshin shata to akwai rashin gaskiya konfusiya magana ce ta gaskiya da gaskiya
gaskiya zaga ba adamu bane kuma da kaje su ɗan gwamnati su tunanin ma kaman kazo wuce hantar din su
kamar da maganar cire tallafin mai a tarihin Najeriya kowa wani malamin jami'a ne ya jawo hankalin gwamnatin da yace a gaskiya talakan kasa fa yana buƙatar tallafi saboda shine matsalar cire tallafin ta yi wa kawanya
babban abin da ya kamata a yi a yanzu a kawo wa talakawa sauƙin rayuwa saboda raɗaɗi irin na wannan ƙarin farashin man fetur wanda ya biyo bayan janye tallafin man fetur ɗin ya haifar wa talakawa
shi kuwa shehun malamin jami'a Farfesa Aishau Ibrahim Ango ga duniya yake cewa ai zubar gadan zabge masu mukamai a gwamnatin Tinubu ya yi daidai da bukatun 'yan Najeriya
da yake dama ba a mugun sarki sai mugun mufari idan aka bar wanda suke kai suka dade kuma wasu gashi ma ana ganin aibun su ba a yi musu wani abu ba to gara dai kai ka sa mutanen da kai kai da su
wadannan fa so mun ta muka tattaro cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na manuniya shiri na 122 cikin jerin shirin manuniyan da masu sauraro ke kiran shi tsuma girkan hanya hanyar kuma amma dai ta nemo fashin bakin fassar hukuncin kotun da ta ce a maida tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfarawa Malam Ma'adi Ali Gusauce ta samu ka nemo lauya barista Muhammad Ibrahim Zariyan da ke fashin baki akan al'amuran shari'a ya ce a ya hukuncin na cike da sarkakiya
ni abin da nake ganin wannan hukunci na farko dai shi wancan mataimakin gwamna daga gama tenuwa dinsa na biyu in dai tsarin tsige gwamna ne ko mataimakin gwamna ko shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa in dai an biyo tsari majalisan da suke da hakkin wannan abin sun biyo tsari gaskiya kotuna an cire hannunsu daga tsoma baki akan cewa ayi ko kar ayi shine wato ba su da hurumi wajen hana tsige wayannan mukamai guda hudu shugaban kasa mataimakin shugaban kasa gwamna da mataimakin gwamna kuma duk abin da ya shafi ma harkan impeachment ko wani abu ne wanda hurumin babban kotu ta jiha ne ba federal court ko wato babban kotu ta tarayya ba saboda haka in dai har matakan da aka biya biyo baya ya an da tsari to wannan abu ma ya zama ihu bayan hadi kenan ita wannan hukunci kuma ma koda ma hukuncin an yi ta bisa ka'ida to kaga shi ma still ya zama ihu bayan hadi tunda wancan gwamnatin ta gama zangonta
sai dai kuma shi lauya mai zaman kanshi barista Elzbar Abubakar cewa yake koda ma hukuncin kotun ya tabbata to babu damar a koma jihar Zamfaran a ce a yi tariya
majalisa tana da dama a karkashin iko na constitution ta tsige gwamna ko ta tsige mataimakinsa to a zargin da majalisar jihar Zamfara ta yi ta ce ne ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya bayan an tsige shi ne sai ya je kotu to yanzu kotu ta ayyana shi a matsayin wancan tsigewa da matakan da majalisar jihar Zamfara ta bi bai yi daidai ba don haka shi ne mataimakin gwamna abinda ake nufi shine dukkan abubuwa da ya kamata a ce mataimakin gwamna ya samu a wannan lokacin da aka tsige shi to yanzu duk za a maida mashi kamar kudade da allowance don haka a idanun doka har zuwa lokacin da suka sauka shine mataimakin gwamnan jihar Zamfara don haka duk wani taro ko wani girmamawa ko wani tsari na gwamnati wanda duk za a bi a matakan tafiya za a kira shi ne a matsayin tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara ba wanda aka tsige ba to don haka duk abinda tsohon gwamnan Zamfara zai samu to shi ma zai samu waɗannan abubuwan
tun bayan kammala zaben zakulo sabbin shugabannin majalisun jihohi wasu ƴan ƙasa ke cewa ai ƴan amshin shata aka ƙara zabowa kamar yadda aka dinga gani a baya sai dai kuma sabon shugaban masar dokokin jihar Kanawa Onobel Jibrin Ibrahim Falgore ya ce babu maganar amshin shata aiki za a yi kawai na tsage tsantsar gaskiya
duk gwan dan majalisa ne mu 40 Allah ya zaba da hula iri daya to abin da nake nufi mu zo mu hada hannu don mu ci da wannan jiha ta mu gaba duk wanda yake da wani abu da ya kamata ya zo ya faɗa na gaskiya wanda zai ci da jihar nan gaba ko majalisar jihar Kano gaba ko gwamnatin jihar Kano ko abu take zo ya faɗa insha Allah za a yi kuma za mu yi kowa a tafi tare a guri tare da tare haka aikin majalisa kuma haka za mu insha Allah
galibi an tambara majalisun dokoki na jihohi da cewa sukan zama ɗan amshin shata
mun kaji ana magana amshin shata to akwai rashin gaskiya shi kuma in kalli tafiyar ta mu baki daya konkwasi a magana ce ta gaskiya da gaskiya saboda haka ne gina gwamna ba wani abu zai kawo rashin gaskiya ban san mai magana amshin shata ko amshin dan kwairo
shi kuwa sabon shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa Honorable Haruna Aliyu dan gatun gaya wa duniya yake cewa za su bude babun bibiyar ba'asin ayyukan bangaren zattawa ne dan tabbatar da sun saka namujiya
to insha Allah za mu ci gaba da oversight function gaskiya za ga ba a damu bane kuma da kai je su ɗan gwamnatin su tunanin ma kaman ka zo with hunted din su ne saboda baka da kuɗi kai baka dauke shi a matsayin practice ba don Allah da under my watch za mu tabbatar duk wani kuliki akan kawo report kuma za mu tabbatar in an kawo report sun bibiya report din sun je because haƙin talakawa ne kuma abin da yafi komai muhimmanci saboda haka in Allah da wani ba sa matsala ko kuntuci za mu kokari mu ga mun yi based on discipline
abanda mutum
ya karanta kaga yana da experience saboda haka zamu tsatsam tabbaci zai yi wannan abin da ya dace kuma most important kaga training vita yawan vita cewa ga aiki yan majalisa zamu hada kai da ma'aikata mu nemo yin consultant ana wayarwa da yan majalisa suke shi wannan shine aikin
game da maganar cire tallafin mai a Najeriya da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi kuwa malami a jami'ar tare da ke Katsere Dr. Isa Abdullahi ne yace a gaskiya talaka ya taga yaran da ya kamata a bashi tallafin da yace su kam za su yi taiwa gwamnati magiya
babban abin da ya kamata a yi a yanzu a kawo wa talakawa sauƙin rayuwa saboda radadi irin na wannan ƙarin farashin man fetur wanda ya biyo bayan janye tallafin man fetur din ya haifar wa talakawa dole a samu sauƙin rayuwa na abinci kayan masarufi kuɗin makarantar yara samar da asibitoci ingantattu domin kiwon lafiya mai nagarta kuma da farashi mai sauƙi a samu hanyoyi wanda za a gina saboda ƙasa ta zamanto ta bunƙasa an samu sauƙin sufuri a samu layin dogo a samu tallan tarki wadatattu a samu kuma ingantaccen tsaro a cikin ƙasa duk in aka samar da wannan ina ga talakan Najeriya zai dan samu sauki a cikin al'amarin sa
da lamu dai zaburar zabgar zabge jami'an tsohuwar gwamnatin Buhari da Sanata Bola Ahmed Tinubu ya fara a Najeriya tayi wa wasu ƴan Najeriya dadi a cikin zuciya Farfesa Aisha Ibrahim Ango malami ne a jami'ar Jihar Kano da yace irin wannan aiki na Sanata Bola Ahmed Tinubu yayi daidai da muradin da ƴan Najeriya ke da shi akan gwamnatin tarayya
gaskiya yanayin da shugaban ƙasa ya fara mulkin sa abin da yake nuna shine kusan abin nan da tura ke cewa kai hitting ground running ya fara kamar ya san abin da dama yake so yayi kuma ya aiwatar da shi to idan aka bar mutane da yake dama ba a mugun sarki sai mugun mafari idan aka bar wanda suke kai suka dade kuma wasu gashi ma ana ganin aibun su ba a yi musu wani abu ba to gara dai kai ka soma domin kai aka zaba kuma kai za mutane za su yi fatan su ga me ka aiwatar to ka sa mutanen da kai kai da su taimaka maka domin a sami kwalliya ta biya kuɗin sabulu ina ganin haka din yafi duk da yake ana iya samun gaggawa a sami wani kurakurai to amma wani zubin a yi abu ya fi a zauna kawai ba a yi komai ba kuma ka sa wanda ka yarda da shi ka amince da shi ya fi ka zauna ka tafi da mutanen da kai baka san halinsu ba baka san yanayinsu ba.
Iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafi kun dafe mu dafi ko cewa kwanakin su fa kamar kullun suna ƙara tawaya domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1435 ne su yi sallamar sakin kudirin da su ne suke faman fariya kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da bata gajiya ni Isa Lodi kala da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.